بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Ladi, wanda ya daidai da 23 ga watan Safar, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 447, wanda ya dace ma 18 ga watan 8 miladiya ta 2025. Domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi na Mukhtasar al-Akhdari fil Ibadat, idan ba a manta ba, a jiya mun tsaya ƙarshen fasalin da malam ya kawo mana game da abin da ya shafi bayani na taimama na at-tayammum, wanda mun gani irin yanda shari'ar musulunci ta karantar game da mutumin da bai samu ba ruwa kuma ga lokacin sallah yayi, zai yi taimama, wato yayi sallah da ita. Haka kuma mun ga siffar taimama, yaya ake yin taimama. Haka mun gani menene farillai a cikin taimama, menene mustahabbai, menene sunnoni, da kuma yanda hatta mutum idan wanka ne, wanka na janaba ne zai yi, bai samu ba ruwa saboda rashin ruwa ko wata rashin lafiya ba zai iya taɓa ruwa ba, shi ma an sauƙaƙa mishi zai iya, wato abin da ya shafi taimama. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, ya amfanar da mu akan abin da muke karanta. Yau za mu tashi fasuli na gaba, shi ne fasulun fil haidi, fasulun da zai yi mana bayani game da abin da ya shafi jinin al'ada, al'ada na abin da ya shafi mata. Malin ya ce, wan nisa'u mubtada'atun wa mu'tadatun wa hamil, wa aksarul haidi li mubtada'a 15 yawman wa lil mu'tada adatuha, fa in tamada biha ad-dammu zadat 3 ayyamin ma lam tatajawaz 15 yawman wa lil hamil ba'da 3 ashhur 15 yawman wa nahwiha. Malan zai mana bayani game da abin da ya shafi wato al'ada. Idan aka ce jinin al'ada, shi ne jinin da mata suke fitarwa wato a duk wata lokacin idan al'adan mace ya zo. Da shari'ar musulunci, Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mata da wannan wato ɗabi'a ta cewa yana daga cikin kuma alama wadda yake nuna cewa mace wato ta balaga. Da mun gani a baya, irin kahin alƙalami ya hau kan mutum, akwai wasu abubuwa wanda ya kamata a ce ya cika su. Ka ce daga ciki akwai, in namiji ne a ce ya kai shekara 15, ko macen ma wata tana kaiwa shekara 15, wata ƙasa da haka nan. Ya zamanto abu na biyu shi ne wato gashi ya fito mishi a gaban shi ko kuma a hamata. Abu na uku shi ne a same shi wato ya yi wato mahwalki, yana tarawa da mace a cikin mahwalki. To wannan guda uku, wannan ukun zaka ƙara su a mace, kuma sai ya zamanto na huɗu shi ne a same ta wato ta yi jinin al'ada. Duk lokacin da aka ce yau gawa ce jinin al'ada ya zo mata, to a lokacin wato ta balaga. To wannan jinin na al'ada shi ne malam zai yi mana bayani wato a kan shi. To shi ne sai he yake cewa, wan nisa'u mubtada'atun wa mu'tada wa hamil, mata sun kaso uku game da abin da ya shafi jinin al'ada. Akwai wadda take mubtada'a, wadda ita yanzu ne ta fara al'adarta, yanzu ne ta fara. To wadda yanzu ne ta fara, daga lokacin da ta fara ganin al'ada ta zo mata, jinin al'ada ya fara zo mata, to daga lokacin za ta kame daga barin yin abin da ya shafi sallah da kuma abin da ya shafi azumi. Da idan tana da arme, ya zamanto mijinta ba zai kusance ta ba har sai ta samu tsarki. to wannan ita ake cewa al-mubtada'a wadda da farko fara wadda ce ta farko akwai kuma wadda take mu'tada wadda deja ta riga ta saba deja tana cikin al'adarta akwai kuma wadda take hamil ita kuma ita ce wadda take da juna biyu wanda zan mu gani masu juna biyu kalla abu ne wanda yake da wuya da kyal ake samun mace tana da juna biyu ta yi al'ada amma ana samun ɗaiɗaiku wanda suna yi shi yasa shari'ar musulunci wato ta kawo game da ita ma idan ya zamanto al'ada ta tazo mata to yaya zata yi sai malam ya ce wa aktsarul hayd lil mubtada'a 15 yawman wato wadda ta fara al'ada macen da ta fara al'ada mafi tsawon wato al'adar ta shine ta yi kwana 15 ta yi kwana 15 ta ringa lissafawa jini ya zo mata yau 1, 2, 3 har sai da aka yi kwana 15 to na 15 in daga ya zo tsayawa zai wannan shine mafi yawa wata zaka gani tana iya yi ta yi sati guda ne kwana 7 zata yi wata kwana 6 wata kwana 14 ne zata yi to wannan kwana 15 in malamai suka ce shine mafi tsawon wato al'adar mace idan ya zarta daga kwana 15 to ya huta daga jinin al'ada ya koma jinin da ake ce ma istihada wato shi kuma jinin wannan sai ya zamanto jini ne na cuta ba jini bane na al'ada sai a nemi maganin shi in ya zarta kwana 15 wannan kenan wadda ta fara in ta fara adatan zaka gani zai ja mata tsawon kwanakin da zai mata shine zuwa wato 15 idan ya zarta to wannan ba al'ada bane ya koma istihada sai malamin yace walil mu'tadati adatuha fa in tamadat biha dam zadat 3 ayyamin ma lam tatajawaz 15 yawman ita kuma wadda ta riga ta saba al'ada tace daman da ya ja tana yin al'adarta to gwalgwadan lokutan kwanakin da jini yake zo mata gwalgwadan wato in al'adar ta kenan in tai kwana 6 daga ya dauke za ta yi wanka ta tsarkaka ta ci gaba da yin sallar ta da abin da ya shafi azumi to amma malamin ya ce maka fa in ta mada bi haddamu idan to wannan wadda ta riga ta saba yin al'ada to yau sai aka waye gari jinin al'ada ya zarce mata ya ja ya huce kwanakin da ita take yi sai malamin ya ce zadat 3 ayyamin ma lam tatajawaz 15 yawman to sai ta kwara kwana 3 a wannan kwanakin da suka huce mata matukar amma ba za ta huce ba kwana 15 ita ma to misali mace ce tana al'ada ta saba kwana 12 take yi kwanakin al'adarta sai kawai na 13 ta gani jini ya zo mata kenan a nan lokacin sai ta kara kwana 3 kenan 13, 14, 15 wannan zai ta sa shi cikin lissafin al'adarta to in har 15 jini ya zo ya huce 16 to wannan kuma ya huta daga al'ada sai ya zamanto wato istihada ne jini ne na cuta ba na al'ada ba idan kuma ta saba kwana 14 take yi to anan ba ta kara ba kwana 3 sai dai ta kara kwana na kwana 1 saboda mun ce tsawon malamai sun ce tsawon al'adar mace shine dai kwana 15 kenan anan sai dai ta kara kwana guda idan ta kara kwana guda al'adar ta tsaya idan bata tsaya ba to zatta mai da wannan jinin ba na al'ada bane jini ne na istihada kenan sai a nemi wato magani to sai malam yace walil hamil kenan wannan wadda take ta saba al'adarta kashi na uku shine wadda take da dauke da juna biyu wadda take dauke da ciki malam yace lil hamil ba'da 3 15 yawman wa nahwiha ce ita wadda take dauke da juna biyu bayan wata 3 zata yi kwana 15 da makamancin hakan ana samun kamar yadda muka ce wasu matan suna dauke da juna biyu ka gani sun yi al'ada amma mafi yawa galibi wanda yake game da sha'anin mata lokacin da mace ta dauki juna biyu ta dauki ciki to zai zamanto al'ada ta ta tsaya jini zai yanke mata har sai lokacin da ta zo wato abin da ya shafi aihuwa sai malam ya ce wa ba'da 6 ashhur 20 wa nahwiha hatta takmul 'adatuha ce bayan wata 6 kuma kwana 20 da makamancin haka nan har sai ta kilga ta cika lokacin da al'adar ta zamanto wato ta cika anan kenan malam ya nuna maka cewa ita game da abin da ya shafi mata kala 3 ne akwai wadda yanzu ne zata fara al'ada to wadda zata fara al'ada yanzu daga lokacin da jini ya zo mata zata kilga kwana 15 shine tsawon karshen jini ita kuma wadda ta riga ta saba daman ta san kwana nawa take wata tana yin kwana 6 wata kwana 10 wata 12 wata 14 wata 7 to lokacin da aka yi katari wata rana kika ga jini ya zarce miki daga kwanan da da kike yi, to malam yace zaki ƙara kwana uku. In a kwana uku da kika ƙara bai kai ba, zaki ƙara har sai ya kai tsawon kwana nawa? 15. Wannan 15 shine ba a huce shi. Idan ya huce kwana 15, to wannan ya zamanto mine jinin istihara, wannan sai a nemi wato ciwo ne, sai a nemi magani. Wadda kuma take da juna biyu, wadda ita al'adance mafi yawa ba su yin al'ada, sai kadan ake samu wato wasu daga cikin mata wato suna yi. To sai malam yace wala yahillu lil ha'idi salatun wala sawmun wala tawafun wala massu mushafin. Malam yace bai halatta ga wadda take al'ada wato salatun tayi sallah, mace wadda take al'ada bai halatta tayi sallah har sai tayi tsarki. Saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi ma ɗaya daga cikin mata cewa idan haidarta ta gabato, to ta tsaida yin sallah har sai ta samu tsarki. Ina mace wadda take cikin al'ada, jinin al'ada, ba zai halatta ta zamanto ta yi sallah. Yace wala sawmun, haka bai halatta ta yi azumi, bai halatta ta yi azumi. Wala massu mushafin, haka bai halatta ta taɓa alqur'ani. Na alqur'ani kamar yadda mun gani wato a baya mas'ala alqur'ani. Yace wala dukhulil masjid, ce haka bai halatta ta shiga masallaci. Nan shi ma shiga masallaci ta yi ne, ta zauna, shiga masallaci ta zauna, bai halatta ta yi sallah, bai halatta ta yi azumi, bai halatta ta yi tawafi, bai halatta ta shiga masallaci ta zauna, bai halatta ta dauki alqur'ani. Amma game da abin da ya shafi masallaci, in zuwa ne za ta yi ta dauko wani abu ta huto, wannan babu wani abu. Saboda wata rana Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura ta masallaci ta dauko mishi abin sallah, tace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai tana cikin al'ada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ai al'ada ki batta hani ba a hannunki ba take, wato taje ta dauko wannan bai bayya shiga cikin hani wanda shari'ar musulunci ta hana. Sai malam yace wa alaiha qada'u sawmin duna salat, ce wannan wadda take al'ada ai mun ce ba ta yi ba sallah, ba ta yi ba mi, ba ta yi ba azumi. To sai malam yace ma alaiha qada'u sawmin, akan ta amma ramuwar mi azumi, zata rama azumi bayan lokacin da wato ta tsarkaka. Amma duna salat, banda sallah, zata rama azumi banda sallah. Malamai suka ce dan me yasa zata rama azumi banda sallah? Da azumi da sallah wanne ne gaba? Sallah ce. To saboda ita sallah ko da yaushe a cikin yin ta ake, ko da yaushe cikin yin ta ake, amma azumi na farilla zaka gani daga Ramadan, daga Ramadan sai Ramadan shine azumin farilla. To sai musulunci yace ta rama azumin wannan, in yaso sallah kuma ita kuma wannan ba sai ta rama ba. Sai malam yace wa qira'atuha ja'izatun, haka ta karanta alqur'ani ya halatta. Can mun ce ta yi miye bai halatta ba game da alqur'ani? Ta taba ta dauki alqur'ani, tana cikin al'ada ba ta dauki ba alqur'ani, amma ta karanta fa ya halatta ta karanta. Wanda wannan shine magana wadda mafi yawan malamai suka yi. Idan aka ce mace wadda take al'ada ba ta karanta ba alqur'ani, ai ka gani an shiga yanzu irin dalibai mata wanda suke kokarin karatu har da ce alqur'ani, yanzu za ta yi tsawon wajen kwana 15 ba ta yi bari ba ta karanta ba alqur'ani, ai ka ga har da nan kahin a har da ce akwai za a samu wannan. To karanta alqur'ani za ta iya karantawa, amma ta dauki alqur'anin ne wato ba za ta dauka ba. Haka malam yace wala yahillu li zawjiha farjuha, haka bai halatta ga mijinta ya kusance ta. Mace in tana da al'ada, tana cikin al'ada, bai halatta mutum ya kusanci wato iyalin shi tana cikin al'ada, haramun ne a shari'ar musulunci. Yace wala massi ma bayna surratiha wa rukbatayha hatta taghtasil, yace da taba abin da yake tsakankanin wato karkashin cibiyarta zuwa gwiwoyinta har sai lokacin da ta tayi tsarki. Kinan duka wannan abinda malam ya ambato mana shari'ar musulunci ta zo mana da shi dan mine, dan ya zamanto an tsarkake wato su matan. Misali aka ce bai halatta tayi sallah batta cikin tsarki, kinan kaga ba ta yi ba sallah. La salata la yaqballahu salata ahadikum idza ahadasa hatta yatawadda, bai halatta tayi azumi. Amma sai azumi aka ce bayan shi ta rama dawafi, taje tayi dawafi da Ka'aba bai halatta tayi, ta taba alqur'ani bai halatta, ta shiga masallaci ta zamna bai halatta. Sai malam yace amma qira'atul qur'a qira'a ta karanta alqur'ani wannan ya halatta tana iya kuma bai halatta mijin ta ya kusance ta har sai ta samu wato abin da ya shahi wato tsarki. To wannan shine a takaice abin da malam ya kawo mana game da abin da ya shahi mai al'ada. Mai al'ada khulasa rezima abin da malam ya kawo mana cewa ita wadda take al'ada ta kasu kaso uku. Akwai wadda farawa ce ta yi yanzu, akwai wadda kuma da ya sha daman tana cikin yin al'ada ta, akwai wadda kuma mai juna biyu ce tana yi wa al'ada ta zo mata kamar yadda yake wajen wasu mata ɗaiɗaiku. To wadda farawa ne za ta yi kenan idan ta fara har zuwa kwana 15 wannan shine ƙarshen wato abin da ya shahi kwanaki na al'ada. Wadda kuma da ya ja daman tana ciki ta saba da yin al'ada ta, da ya ja ta san kwana nawa take yi, in ya huce amma ba ya huce ba kwana 15, in ya huce kwana 15 ya koma wato istihada. Sai kuma malam ya ambata mana abubuwan da ya halatta ita wadda take cikin wato al'ada ta aikata ko kuma ta yi, da kuma abubuwan da bai halatta ba ta yi. Kina wannan shine a takaice abin da malam ya kawo mana wato a cikin wannan fasli. Sai malam ya ce faslun fil nifasi, yanzu kuma zai yi mana bayani game da jinin biki, duka yana tattare da abin da ya shahi wato al'ada. Shi yasa malam sai ya ce wan nifasu kal haidhi fi man'ihi wa aktsarihi 60 yawman, yace shi jinin biki kamar wato na al'ada ne wajen abubuwan da aka hana da kuma abubuwan da ya dace. Mace idan tana cikin biki kamar wadda take cikin al'ada ce, sai malam ya ce ma wa aktsaruhu 60 yawman, sai dai shi kuma tsawon kwanakin shi kwana 60. Amma wannan magana ta malam, malamai sun mayar da martani akan ta saboda babu dalili. Dalili na shari'a tsawon kwana na biki shine kwana 40, mace bata wuce kwana 40. Kuma a wannan kwana 40 in misali nan akwai wata al'ada da take cikin wato mutane cewa mace kawai in ta zo ta aihu shikenan ta shiga biki, ba ta yi ba sallah ba azumi sai ta kwana 40. A'a, tsawon wai idan jinin yana zo mata ne har kwana 40, idan ya wuce kwana 40 kenan sai ya koma wani jini ne, ba jinin biki bane ba. To idan ya zamanto mace ta aihu, ya zamanto jini ya tsaya mata a kwana 20, za ta yi wanka ta zo ta ci gaba da sallata, ba ta ce ba a sai ta yi kwana 40 inna. A'a, kwana 40 wannan tsawon shi ne kamar yadda muka ce mai al'ada tsawon shi kwana nawa? 15. Sai malam yace fa idan qata'a ad-damu qablaha walau fi yawmi wulada igtasalat wa sallat, kaji malam cewa idan jinin ya yanke mata bayan ta aihu koda da kwana 1 ne, yau mace ta aihu washe gari jini ya dauke mata, malam yace igtasalat wa sallat, za ta yi wanka ta yi sallah. Idan kaga maganar da ake mata su ringa zama kwana 40 su sallah, wannan ba daidai bane matukar, wato basa cikin wato abin da ya shahi jinin biki. Sai malam yace fa iza awada haddam fa in kana bainahuma 15 yawman fa akthar kana sani haydan wa illa dumma ila al-awwal kana min tamamin nifasi. Sai malam yake ce maka to idan misali ta yi kwana 10 ko ta yi sati sai jini ya tsaya mata, da ya tsaya mata sai ta yi wanka ta ci gaba da sallarta, to sai da aka yi kwana 15 tana sallarta, kawai a na 16 sai jini ya zo mata, a na 16 sai jini ya zo mata, kenan kwana nawa da aihuwa? Ta yi kwana 10 sai ta yi gani jini ya dauke mata, to bayan wannan sai ta ci gaba da sallarta jini ya dauke, sai da aka yi kwana 15 da daukewar jinin sai kuma jini ya zo kwana 25, can ta yi 10 ta tsarkaka, a nan kwana 25 a na 6 ya jini ya zo, to malam sai ya ce maka kana sani haidan, wannan nabiyin da ya zo to na al'ada ne, ba za a sa shi ba cikin jinin biki, na al'ada ne, saboda ai mun gani tsawon kwanukan al'ada kwana nawa ne? 15. Kenan mace kwana 15 tana al'ada, kwana 15 mi tana cikin tsarki, to nan ta yi kwana 15 kenan kwanukan ta na tsarki, to a na 16 kenan ta shiga kwanukan mi? Al'ada. To wannan jinin da zai zo mata a cikin na gaba da na 16 sai malamin ya ce mata wannan jinin na wato haida ne, kenan za ta lissafa ya zamanto iya kuce iya kwanakin al'ada ta zai zamanto ya tsaya. Yace wa illa idan kuma ba haka nan ba don ma ilal awwal kana min tamamin nifas, idan to kuma kwanukan misali ta yi tsarki ta fara sallah bayan kwana goma bayan sati guda da tsarkinta sai jini ya dawo mata, to wannan wani jini ne? Na biki ne, wato na nifas ne. Kenan nan ba za a ce ba jinin al'ada ne, kenan sai ta lissawa shi ta gama shi cikin kwanukan ta na abin da ya shahi wato nifas, kenan shine abin da malam wato ya ambata mana. To a takaice dai a nifas ma nan malam bai kawo mana ba bayani da yawa, ya kawo mana bakin wannan fakara, kenan abin da mutum zai fahimta cewa mace wadda take cikin jinin biki kwana 40 ne tsawon kwanuka in tayi tana cikin jini, idan ya kai 40 to za ta yi wanka wato ta yi sallata, in ya huce wannan zai koma kenan menene, ba jinin biki bane ba. Idan kuma tana cikin jinin ta yi sati biyu ko wata guda ko kwana 20 jini ya dauke mata, me zata yi wanka ta cigaba da yin sallata. Idan tana yin salla kuma sai ya dawo matukar ya tayi kwana 15 cikin tsarki, to in ta yi kwana 15 cikin tsarki wannan ya koma wani jini na al'ada. Amma idan bai kai ba kwana 15 cikin tsarki da take ciki, kenan zai koma mi jinin biki ne. Da fatan an fahimta. To Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Wannan dai karatu na mata ne. Wannan karatu na mata ne ba. Last speaker a ta waje ba ta yi ko?
Ba ta yi, ta samu matsala.
To ba damuwa insha Allah. Tana cikin gida sun saurara. Kenan an zo ko da gaba ce a dan musu shinhuda su ma dan su zamanto sun amfana. Insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. To daga nan malam ya ida mana bayani game da abin da ya shahi at-tahara. Tunda muka fara karatu muna cikin bayani kan tahara. Na'am malam. Alaikum salam wa rahmatullahi. Na'am. Na'am.
Ya kamata kai ka mallaka da ba a wata sallah. Wannan wanda malan na san cewa ada karana.
Kare.
Inda ta dawo. Wanda bi wai cikin kai na nake cewa kashi ko ta ne dawo. Akwai wasu ne a wata basa.
Kwarai da gaske wannan kuma irin mas'uliyya ce, abu ne wanda yake kan uwaye mata wanda su suke tare da iyayen sun san wani hali suke ciki, abu guda diya za ta yi mahaifiyarta ta san wani irin yanayi take ciki, kenan kai tsaye wannan shi ke nuna cewa yana daga cikin kamar yadda malamai suke ambatawa cewa mahaifiya uwa a gida ita take take da kaso 50 na tarbiyyar yaranta na ginansu, shi yasa dole ita uwa dole sai ta zamanto ta kirki mai tarbiyya mai ilimi mai sanin abin da ya shahi addini don ya zamanto ta ma yaranta tarbiyya akan wannan. Zida za a same ta mai addini ce, ta karanci karatu, ta san lokaci kaza. To lokacin da diyarta ta fara al'ada kai tsaye za ta zo ta bayyana ta, to ke yanzu na harko kin gani alƙalami ya hau kanki, abu na harko wanda wannan shine yafi muhimmanci. San yau in kika aikata laifi na zunubi a kanki, in kika aikata na lada a kanki, a da baki balaga ba, yanzu to kin balaga. Abu na biyu kuma wannan al'ada kaza 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 ne tana zo ba mace, ba wani ciwo bane ko kuma ba wani abu ba, saboda wasu yaran ba su sani ba, za su yi ma wanda suka yi nesa da karatu, wasu kuma daman tun a makaranta sun fara zuwa makaranta ana karantar da su, amma dai ba su san ba hakikanin menene sai lokacin da abin ya afku da tare da su tukun za su sani. To amma dai aka sanar da ita cewa kaza, gashi nan daga yau ki ringa lissawa, lokacin da kika ga lokaci kaza ya tsaya miki, to a lokacin kwana nawa kika yi daga yau zuwa lokaci kaza kinan sai ki tsarki ki ci gaba da sallah kinan wannan kwanukan hikiri sawasu lokacin wani lokaci zaki iya zawa ya zo ya rage wani lokaci zai iya karuwa yau da gobe wannan watan saboda duk wata ne mata suke duk wata suke yau da gobe wata ɗaya wata biyu wata uku sai zaman to ya zaman to wata al'ada da ya ta san kwana nawa take yi ita al'adar ta saboda babu duk macen da ta saba al'ada ta san kwana nawa take yau ta gani an samu shanjema kai ko fara al'adar ta ma in zata yi in wata ya mutu lokacin da zata fara ta san zuwa lekon biyan ne ko kuma daga lekon biyan zuwa lekon biyan ne take al'ada to kaga wannan duka yana daga cikin abubuwan da uwaye za su yi ma mata su zamanto suna kula game da abin da ya shafi iyayensu suna sanar da su suna koya musu duka yaya za su yi dan su zamanto sun lokacin da suka shiga cikin al'ada su nisanci abin da ya shafi sallah su nisanci azumi su nisanci dukkan wani abu wanda shari'a wato bata ba ba mai al'ada dama aikatawa lokacin da ta tsarkaka kuma ga sallah ba zata rama ba amma azumi zata rama da sauransu wato wannan bayani wannan yana da kyau gaskiya game da abin da ya shafi uwaye su zamanto sun kula da wannan bangare to kenan wannan shine karshen wato faslul tahara ko kuma ince babu tahara yau za mu shiga sabon fasli da malam ya kawo mana shine as-sala game da abin da ya shafi sallah dan mu gani malam ya fara mana daga tsarki saboda sai an yi tsarki za a yi me za a yi sallah sai malam yace faslun fil awqat fasli da zai yi maka bayani game da lokuta nan sai ya fara maka kafin a shiga sallah lokaci saboda lokaci sai ya shiga tukun mine tukun sallah ta zamanto wajibi akan ka shi yasa imamu malik al-muwatta da yazo bai fara wa shi da dahara ma sai ya fara maka da lokaci saboda ai he lokaci ya shiga tukun zakka yi tsarki kai sallah to malam nan sai ya kawo mana da farko game da abin da ya shafi lokaci al-awqat shine lokuta jam'i ne na wato waqt shine lokaci kace lokaci wato shine mufradi wato awqat kuma shine wato abin da ya shafi jam'i kenan lokuta sai malam yace al-waqtul mukhtar liz-zuhri min zawali shamsi ila akhir al-qama wato lokaci wanda yake zababbe yanzu malam wani lokaci ne zai mana bayani shine lokutan sallah kowace sallah da muka sani tana da lokaci akwai lokacin da aka aje za a yi ta daga wannan lokaci cikin zuwa wannan lokaci shine za ka yi sallah wanda wannan kuma ba haka ba kawai yazo jibril alaihi salatu wassalam malaika jibril ya sabko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mishi cewa ga lokaci kaza yayi to yanzu lokacin sallah kaza ne suka yi sallah kuma azhar tayi ya sabko ya gayi mishi la'asar tayi ya sabko ya gayi mishi magruba tayi haka isha'i haka asuba haka kinan ka gani abu ne wanda shari'ar musulunci ta dora mana lokacin da zamu zo mu yi wannan sallah ba haka ba kawai mutum kowanne lokaci ya ga dama ya tashi yayi sallah to shine malam sai ya fara mana da lokaci na azhar yace lokacin azhar yana farawa ne min zawali shamsi daga gusawar rana daga tsaka yace ila akhiril qama har zuwa karshen wato tsawon mutum tsawon inuwan mutum daga lokacin zawali menene zawali shine rana tana tsaka daga ta dan karkata kadan to lokacin azhar ya shiga daga ta dan karkata kadan lokacin azhar ya shiga to kuma yana ciki har sai lokacin da ka gani inuwar ka tayi daidai da tsawonka zai misali in tsawonka meter sankant ne lokacin da ka gani inuwar ka tayi yan meter sankant to lokacin azhar wato ya kare shine wannan mukhtar duk da zaka gani akwai malikiya sun kasa lokaci na azhar da irin la'asar da azhar da magruba da isha akwai wanda yake mukhtari akwai wanda yake daruri mukhtari wanda shine zababbe wanda shine ake so kai sallah a wannan lokacin daruri kuma shine wanda in wata darura ta kama ka misali wannan dai yana cikin shi ma lokaci na saboda uzuri ko wani abu makamancin haka to lokaci mukhtari zababbe na sallah azhar shine daga zawali daga rana ta karkata, misali anan rana tana karkata karhe nawa, tana caccanzawa, tana caccanzawa mafi yawa. Yanzu ina ji karhe ɗaya da ko ba wani abu, ba minti ko uku ne anan, kamar dai na lura kwanan nan kamar ba minti wani abu ne, amma kwanakin baya ɗaya da minti biyar, ɗaya da minti bakwai haka anan garin Yamai, zaka gani rana ta zo tsaka. To wannan tana zawali kenan, tana zawali, tana tazo daidai, ta zo daidai tsaka kenan. Daga ta karkata to ta yi zawali, ta karkata bangaren yamma kenan. Daga wannan lokacin sallar azhar ta zama wajibi a kanka, ta zama wajibi a kanka. Masallaci sai a yi kiran sallah, a yi sallah kenan. Ka gani daga wannan lokacin kana cikin lokacin azhar, lokacin azhar zababbe tana kanka, kuma wajibi ce, saboda in ka mutu a wannan lokacin sai an tambaye ka da me baka yi ba azhar. Misali azhar sankan midi sankan set lokacin ta ya shiga, ka zamana baka yi ba sallah, tarazzar tayi, tarazzar dis, tarazzar ba, mutun ya mutu a irin wannan lokacin kuma kana zaman ka, sai an tambaye ka kan wannan sallah, baka ce ba a masallacin mu ba yi ba kirawa. Shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah yana shiga ana kiran sallah da zahi-zahinta, ba bari ta huce da zahi-zahinta, lokaci yana shiga ana kiran sallah. To ka gani anan sai ka duba ka gani kenan, ashe abinda zan mu lura shine lokacin sallah ba wai da mantar bane zan mu ringa amfani cewa kawai yar kaza kawai lokacin wannan muke sallar kaza, kaga ashe ba mantar bane, canzawa yake. Ba mun zo ba misali mu ce kawai mun kullun azhar tarazzar zan mu ringa yinta, idan kace tarazzar zan ka ringa yinta, to in rana yanayi ya canza lokacin da azhar bai shiga yayi tarazzar dis wani lokaci ana, to kenan yaya kaga kai binne, kai sallah lokaci bai shiga, ita kuma sallar da kai lokaci bai shiga ba Allah bai karba, indai ba irin wanda an ba da uzuri na shari'a masu tarayyar lokaci kamar yanda zan mu gani. Kenan lokaci yana da mahimmanci, yana da mahimmanci a kula da shi lokacin sallah, kuma lokacin sallah yana shiga a yi program in yin sallah shine. Kenan har ya zuwa tsawon inuwarka duka wannan lokaci ne zababbe na sallah, in kai sallah a wannan lokacin kai sallah a cikin lokacinta. To sai malam yace wal mukhtaru lil asr, shi kuma lokaci zababbe na sallar la'asr yace min al qamati ila al isfirar wa darurihima ila al ghurub, yace tun daga lokacin da inuwarka ta kai wato tsaho har zuwa lokacin da rana ta zamanto ta yi masara-masara ko kuma jijjijen nan kafin ta fada, kenan bayan la'asar irin rana ta tahi tanihi wato fadawa. Kuma wasu malamai suke cewa lokacin la'asar yana fara lokacin da inuwarka ta kai biyinka, misali yanzu inuwa ta gata nan ta kai tsahona, to he ta kai biyuna, da ta kai biyuna to lokacin la'asar ya shiga, lokacin la'asar ya shiga. Ashe shi ma lokacin la'asar da lokacin shi rana fa ita ce gideon. Yanzu misali kana cikin sahara, baka da mantar, baka da wani abu wanda zaka gane lokaci, ya zaka yi kai sallah? Shi yasa sahih musulunci yace ma lokacin da inuwarka ta dan karkata zuwa yamma, an fahimta, ka tsaya ka gani inuwarka ta karkata zuwa yamma, to lokacin azhar ya shiga. Ta kai tsahonka zababban lokacin la'asar azhar ya kare, ta kai biyinka lokacin la'asar ya shiga, daga nan tana nan in rana ta kusa fadawa to lokutan su gabaki daya wannan ya kare, sai da rurin su. Daruri shine malam yace ilal ghurub har zuwa faduwar rana, kamar yanda muka ce malikiya an kasa lokaci, akwai mukhtari akwai daruri. Mukhtari shine wanda shine lokacin ake so kai, daruri kuma na darura, misali barci ya dauke ka has kai ne ka kwanta wajen karfe 11 barci ya dauke ka kawai baka tashi wai wajen kenzer ko kuma he disetter, kenan ka ga yanzu sallah azhar baka yi ba, sallar la'asr baka yi ba. To yanzu an ka shiga in rana ta fara jijjijen nan, ka shiga abin da ya shahi da rura, sai ka yi sallarka wato a lokacin ka tashi ka yi azhar, sannan ka biyo bayanta da abin da ya shahi wato la'asar. Sannan kuma in ka tashi yin ba wai zaka fara la'asar bace tukun azawar, a'a azawar in zaka yi tukun la'asar. Akwai lokacin da malamai suka ce zaka yi gabatar da sallar da take nan, kamar misali a malikiya wata ran suna cewa in sallar ta kai guda hudu wadda ake binka, to yanzu wadda ta zo ta biyar in ita zaka yi tukun kaje wancan in ka maido su ka jero su, kuma ana so in zaka yi su ka jero su, kuma baka ce ba irin wanda wasu suke cewa a he gobe in lokacin kowace yayi in yi, a'a lokacin da ka tuna cewa ban yi ba sallah kaza lokacin wannan zaka tashi wato kai sallah. To wannan lokacin sallah azhar da la'asar lokacin su kuma yana shiga juna, shine ake cewa musalloli masu tarayyar lokaci, masu tarayyar lokaci. Shi yasa Abu Laguru sallah azhar da la'asar kana iya jam'ut taqdim ko jam'ut ta'khir, jam'i na gama azhar da la'asar ka janyo su ka gabato su ka yi su a lokacin azhar, ko kuma a ka jinkirta su he lokacin la'asar wato ka yi su, duka ya halatta ga wanda yake bulaguro ko kuma wanda wani uzuri na shari'a wato ya bada damar ya hada wato sallah mai tarayyar lokaci su biyu. Kina wannan shine wato lokuta wanda suke zababbu. Sai ya ce wal mukhtaru lil isha, shi kuma lokaci wal mukhtaru lil maghrib, lokaci zababbe na sallan magariba. Malam yace qadra ma tusalli fihi ba'da shurutiha, yace gurgudan yanda za a sallaci sallan magariba bayan tabbatuwata, bayan sharadin ta ya cika. Me sharadin sallan magariba? Faduwar rana, rana tana faduwa sallan magariba ta shiga, kuma malamai suka ce lokacin sallan magariba shine mafi karancin lokaci, shine na malam yace ma gurgudan yanda zaka sallaci sallai, gurgudan yanda zaka sallaci sallai, kina ga minti nawa za a yi sallan magariba? Kamar minti 10 ko? To kawai daga waduwar rana zuwa minti 10 shikenan lokacin magariba ya wuce. Yanzu wata ran zaka ga rana ta fadi gari da haske, akwai yanayin da yake zawa ranar ta fadi amma gari da haske, zaka gani mutane suna jinkirta sallan magariba wai he duhu ya shigo. Wani a ce a ba sallan magariba wai he duhu da ya shigo, ko kuma ka ji a Hausance ana cewa wai he kaza ta je ta kwanta, wai ta kwanta lokacin sallan magariba ya shiga. A'a, lokacin sallan magariba in bata kwanta ba wa shine ka ji yanzu irin na ilebaji ai ba kwance ba, daga ka sa musu wuta ai ba su kwanta, ba su kwanta ba, to shine yace in bata kwanta ba. Kinan kaga lokacin magariba shi zababban lokacin ta, kawai rana tana faduwa lokacin ta ya shiga, kawai yake kanka wajibcin ta ya hau kanka shine ka tashi kai sallah. Kuma sai malam yace ma gurgudan yanda zakka sallace ta shine lokacin ta zababbe, kinan kaga ashe karancin lokaci gare ta. Shi yasa ya zamanto magariba ana daga lokacin ta ya shiga ayi kokari ayi kiran sallah ayi sallah. Sai malam yace wal mukhtaru lil isha, haka lokaci zababbe na sallar isha. Malam yace min maghribi shafaqi ila sulusil laylil awwal, yace shine daga wato bacewa ashafaq. Ashafaq menene? Shine lokacin da kaga ka duba yamma zaka ga wani jijiya, yanzu na sanya bace ko babu shi, saboda shi ma kawai daga magariba ta yi an yi sallan magariba zaka ringa ganin shi, daga an dan jima to zai ya bace, to daga ya bace lokacin sallar isha ya shiga. Shi yasa zaka gani wata ran lokacin magariba da isha sai ka gani tsakankanin su wani minti 30 ne ko minti 40, to kuma lokacin sallar isha yana ciki mukhtarin ta shine har zuwa 1/3 na farko na dare. Idan ka raba dare guda uku, to ɗaya na farko shine wato ƙarshen lokacin sallar isha. Ashe ka gani nan wanda yake jan lokacin sallar isha ya kai ta can wajen ƙarfe 2 na dare yayi ta ba cikin lokacin ta ba wanda yake zababbe. Lokacin ta zababbe shine misali daga jijjan nan ya bace daga yamma zuwa 1/3 na dare, mafi yawa wajen ƙarfe 10, wata ran kuma zaka ga yana kaiwa 10:11, 10 ko 10:11 sadefan da lokaci. Yanzu misali dare rana tana faduwa December kwambe 18 ne ko ba yau on December on mai dauka December ta wari, rana kuma ta hutu a ƙarye nawa 6 kwambe dis tana kaiwa dis ko tarannaf yan cizar tarannaf to kallisawa daga dizanabar yanzu zuwa cizar tarannaf sai ka raba shi gida uku to wannan yar da warko ka samu ita ce karshen lokacin isha'i an fahimta ita ce sulusi na warko na dare kenan daya cikin uku na dare wannan na warko shine karshen lokacin sallar isha'i kenan daga nan kuma lokacin isha wanda yake zababbe ya guda sai wanda yake daruri shine malam yace wa darurihi ila tulu'i shamsi lala ila tulu'i alfajri yace shine zuwa ga ketawwa alfajr kai ne misali ka zo kai sallar magriba kawai ka dan kwanta sai barci ya dauke ka har sai can wajen ƙarfe 2 ka tashi ko kuma asuba ta kusa alfajr ya kusa ketawwa kana tashi ka tana baka yi ba isha to kana cikin lokacin ta na laruri sai ka tashi kai gaggawa kai sallar isha ka kafin alfajr ya fito an fahimta sai malam yace wal muhtaru lis-subhi zababban lokaci na sallar asuba malam yace min al-fajr ila al-isfar al-a'la yace tun daga lokacin alfajr ketawwa alfajr asuba tana yi daga an ce alfajr ya keto alfajr kuma kala biyu ne akwai fajrul sadiq akwai fajrul kazib akwai alfajr na ƙarya wanda zaka gani kamar alfajr ne amma ba shi bane alfajr to alfajr in wanda yake na gaskiya daga ketawwa shi har zuwa isfar isfarul a'la shine gari ya zamanto yayi haske kafin rana kuma ta fito kafin rana wato ta fito to wannan shine lokaci wanda yake muhtari na abin da ya shahi wato sallar asuba malam yace wa dururi ila tulu'i shamsi shi kuma na ruri shine hazawwa ketawwar rana dan misali barci ya dauke ka ba irin ka dama he ƙarfe 4 ka kwanta ba ko 4 da rabi ko kuma yadda sankiyar ta yi ka kwanta ka san kai ma baka tashi ba barci wanda yake ya dauke ka baka tashi ba sai da rana ta fito ko kuma haske in haske kana cikin lokaci in kuma rana ta fito da ya lokacin nata ya huta to lokacin kana tashi sai ka tashi ka rama sallah wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbai sun huta suna tahiyya dare yayi haka sai suka zo da su kwanta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ma Bilal ya kulan musu da ketawwa alfajr Bilal yana nan shi ma barci ya dauke shi gaba ɗaya duka barci ya dauke su gaba ɗaya sai da gumin rana ya fara tada su wato su rana hatta hutu can Umar bin Khattab ya zabura ya fara tashi ya rasulullah ai sallah ta wuce tashi aka tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tashi aka ce Bilal ya aka ya aka kai da kake rike mana alfajir kuma kai yanzu sai ya rasulullah ai wanda ya sa ni barci shi wanda ya sa ku barci ni ma shi ya sa ni barci manzo Allah ya ce to a tashi aka tashi aka gusa daga wajen ma aka yi arwalla aka yi sallah kenan in ka tashi abin nan farko da zaka fara yi shine kai sallar wannan wanda ta zamanto wato ta kubce maka kenan wannan shine lokuta wanda suke zababbu na abin da ya shahi salloli wato guda biyar da wannan salloli guda biyar su ne wato salloli wanda suke na farillai wanda ya zamanto an wajabta ma dukkan wani mutum musulmi da zamu gani sallah da muhimmancin sallah duk shari'a da ake sabko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salatu wassalam ake turowa ya ga imam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada kaza ayi kaza amma da aka tashi za a bada sallah sai aka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi Isra'i da Mi'raji da shi daga Makka aka zo da shi Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis kuma aka tafi da shi sama da shi da Jibril alaihi salatu wassalam suka tayi sama ta ɗaya suka bubbuga aka bude sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu har sai da aka je can sai da inda Jibril alaihi salatu wassalam yace ni fa daga nan fa karshen degree na ni nan banni da wani izini na huciya gaba banna ma iya huciya gaba tukun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi izini shi ya huci ya tahi a sama a hadisi ne wanda yake da tsawo mun samu lokaci mun zo mu karanta shi mu yi bayani ce yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani abubuwa ya ga sa annabawa ya ga wane ya tahi ya aka shiga waje wanda yake duhu ne aka shiga haske aka shiga ruwa aka shiga ina duk aka tahi har sai da inda Jibril shi ya kai karshe manzo Allah ya ci gaba yaje wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala aka farlanta mishi sallolin wannan da farko kuma sallah 50 aka bada kace sallah 50 zamburin gai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo suka ga mai da annabi Musa Nabi Musa alayhi salatu wasallam yace me aka baka yace sallah aka ba shi aka ce salloli guda nawa aka ga yace guda 50 kai Nabi Musa yace ni fa nayi gwagwarmaya da Banu Isra'ila ce mutanen nan sai a hankali ce sallah 50 tayi yawa ce a koma dai a ce a dan rago aka koma aka rage ta koma 45 aka dawo ya me dadi Nabi Musa yace dai a ƙara duba ma aka je aka dawo aka je aka dawo kai sai da ta komo 5 innan Nabi Musa ma yace kai ya Rasulullah a koma dai a gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya ina kunyar Ubangiji yanzu yaje yace kuma ƙara rage amma duk da wannan Allah subhanahu wataala yace sallah 5 inci aka baku amma 50 inci a wajena kamar 50 in nan ne saboda musulunci ya ajiye mana wata ka'ida duk lokacin da kai aiki na musulunci na aiki na kyakkyawa in kai guda za a baka kwatankwacin shi guda 10 misali salloli guda 5 ne kowace in kai guda za a baka kwatankwacin ta guda nawa guda 10 kenan guda 5 sun tashi nawa kaga 50 in amma duk da haka nan kana ga 5 in Annabi Musa da yace aje a wannan da an je a wannan inda an rago su da 5 in ma sai an samu wanda ba za su iya ba duba kaga 5 in ma amma yanda ake gogawa da su da mutane ake gogawa mutum yana ta ja yana ta ja yana ta ja yana ta ja Allah subhanahu wataala ya datar da mu wannan sallar idan ka rike ta wallahi zai zamanto komi da komin ka wato lahiya lau ne dan idan ka je lahira aka duba sallar ka aka ga lahiya lau kamar an ba ka samu lesse passe ne kana da lesse passe kawai sauran wasu ayyukan ka duk ba he an duba ba kawai za a ma lesse passe kawai ka wuce amma dai in aka duba kuma aka ga sabanin haka nan to ka gani dole sai an yi kokof wanda take sallah bata gyaru ba to kenan ka gani wani abu ma baka yara shi dole sai an bibiya an gani wato abubuwan da suka wannan insha Allah kenan nan zamu dakata sai dai ga akwai tambayoyi fahimmu alaikum salam wa rahmatullah na'am
kana kwana kwana din
na'am
ya ji ma kuma ruwa sai ga jan rana ta ya sa sura na san da take ku shi da wa ko kuma ka ta shi shi lokacin
tayi akwai lokuta wanda shari'ar musulunci ta hana ayi sallah akwai lokuta wanda shari'ar musulunci ta hana ayi sallah amma wata sallah shine sallah wadda take wato ta nafila misali kawai ka tashi a wannan lokacin kai sallah daga cikin lokaci na farko shine lokacin da rana ta zo faduwa hadisi ya tabbata sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce akwai wasu sa'o'i guda uku an hana mu yi sallah a wannan lokacin kuma an hana mu mu binne mamatan mu a wannan lokaci na farko shine lokacin da rana ta zo hutawa gata nan zatta huto tayi jijiyen nan to wannan lokaci mutum bai yin sallah na biyu shine lokacin da rana take tsaka kayin ta karkata zawani tana tsaka wannan shi ma haramun ne mutum yayi sallah ko kuma ya binne mamaci na uku shine lokacin da rana ta zo faduwa ta zo jijiyen nan daidai zata fadi saboda in ta zo hutawa shedan yana tsayawa da kafannin shi a daidai ita masu bauta ma shedan a lokacin suke mishi sujada to saboda a kauce ma wannan kuma kai musulmi sai aka ce to kada kai tarayya da su a wannan irin wannan lokaci wato ka ringa wato yin sallah a wannan lokaci to sai malamai suka ce to a wannan ya takaita ga salloli wanda suke na nafila ba salloli ba wanda suke da sababi misali kai wanda kake barci ya dauke ka ka farka kuma rana ta zo daidai wannan to sallar farilla ce take kanka malamai suka ce wajibi ne kai kai a wannan lokaci in sallah ta farilla ce wajibi ne kai a wannan ko kuma ka zo rana za ta fadi kai kuma ba kai ba sallar la'asar idan kaga muhimmancin dan ka samu sallar la'asar a lokacin wannan yafi amma sallah ta takanas kawai yanzu ina so in yi nafila sai da dan rana ta kusa faduwa shine wannan ba nayi ba sai dai in jira in ta fadi sai in kabarta nafila ta da fata an fahimta ko kuma zatta huto shi ma ba nayi ba nafila dole in jira wato sai ta fadi tukun in yi wato nafila ta insha Allah na'am tahiyatul masjid tahiyatul masjid malamai ita ma sun yi sabani akan cewa shin ita zaka yi ta a irin wannan lokaci ko kuma ba za ka yi ta ba. Wasu malamai suke gani ita tana da alaka da sababi ce, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ɗayan ku ya shigo masallaci kada ya zamna har sai yayi raka'a guda biyu. Suka ce to tunda wannan tana da alaka da sababi ne cewa ka riga ka shigo masallacin kuma gashi rana ta zo ta yi wannan kenan kana iya wato kai. Wasu malamai dan su gama hadisin da kauce ma wancan, saboda ita ma nafila ce ba farilla ba, duk da anan ka shigo masallaci da zamanto wajibi a wajen wasu daga cikin malamai da suka wari suka ce kana iya kadan jinkirta kadan ranar ta ida faduwa ya kai sallaka kai tsaye kada ka zamna. Wasu suka ce wannan dai ijtihadi ne na malamai, wallahu ta'ala a'la wa alam. Kenan dai in ka shigo shi dai kada ka zamna sai kai raka'a da nafila raka'a guda biyu, kenan kana iya wato kai su. In kuma ranar ta zo gaggawa ta wada tunda ɗan mintuna ne kawai zata bace, in kana iya kai tsaye kai wannan to wanka yi wato nafilaka, wannan kenan bata shiga cikin karkashin wato abin da ya shaye hana. Na'am. 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 Tayi. Kai ne ka shigo masallaci baka yi baraka a tayil fajr. Rakawoyi guda biyu nake tawwa a fajr. Kuma gashi ta hadu da mine da tahiyatul masjid. To ya zakai zakai ko wanne biyu ne ko kuma biyun ta wadatar da kai. Malamai suka ce kai biyun wannan da niyyar cewa rakatai al-fajr ce in kai ta dauke ma tahiyatul masjid. Tunda tahiyatul masjid me yayi ake so? Cewa kada ka shigo masallaci face sai kai raka'a guda biyu. Ai bana ce ba misali yanzu an tada sallah nan magariba zan mu yi sallar isha'i. Na shigo in ce a akwai tahiyatul masjid. Kaga daga nayi isha tayi mi ta wadatar akan waccan. To haka shi ma wannan in kai rakatai al-fajr in tunda ita ce take da ƙarfi kinan ta wadatar maka akan tahiyatul masjid. Wasu malamai suka ce kuma kai su da niyya bi ta dauke ma rakatai al-fajr da kuma wato tahiyatul masjid. Shi dai idan kai bin wallahi alhamdu ya wadatar insha Allah wallahu ta'ala alam. Insha Allah kenan sai dai mu tsaya nan da fatan abin da muka faɗi daidai. Allah ba mu lada kuskure, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatunmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.